أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا أشرن دا شدنكو ga watan al-Muharram shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da nawa ne yau? Takwas ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafin ɗan albashi, saboda an sha wahala albashi wannan watan. Za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bida'uha na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, wanda muke gabatarwa kai tsaye a cikin wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria. Yau muna darasi na 77 insha Allah a cikin darussan da muke gabatarwa a wannan masallaci. In za ku iya tunawa, satin da ya gabata kamar mun tsaya ne akan wato qadiyar ko matsalar idan an zo binne mamaci din nan, in an ɗebi ƙasa zubin farko a ce min ha khalaqnakum, na biyu a ce wa fiha nu'idukum, an kuwa ce min ha nukhrijukum taratan ukhra. To wannan hadisin ne aka kawo Malam Albani yake ta sakuwa a kansa, sai ya kawo maganar Imamun Nawawi, Allah ya masa rahama, cewa ko da dai an ce hadisin ma dha'ifi ne, ai a iya yin aiki, ya halatta a yi aiki da hadisi dha'ifi a cikin fada'ilul a'mali. To Albani ya yi ƙoƙari ya kore wannan ma baya cikin fada'ilul a'mal din, sai ya ce fal jawabu alayhi min wujuh, ko kenan yau insha Allah ta'ala karatun mu wazirin jayi zai gudana ne akan abin da ya shafi wato hukuncin aiki da hadisi dha'ifi. Ana jin ana cewa hadis dha'if, ko to yaya hukuncin aiki da shi, ya halatta a yi aiki da shi ko bai halatta a yi aiki da shi ba? Saboda a babi na karatu muna zuwa mu ci karo da hadisai da yawa, wannan a ce dha'ifi ne, wannan a ce sahihi ne, wannan a ce hasan ne. To akwai sabanin malamai mai tari yawa akan wannan matsala din, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tattauna a kai bayan lokaci kaɗan da yardar Allah. To Albani ya ce wannan hadisin yana so ya nuna mana wannan ɗiban ƙasa da ake yi, a ɗiba a zuba, min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra. Da masu binne mamata suke cewa wannan abun bai da asali, bai shi da tushe, kuma wannan magana ta Imamun Nawawi cewa za a iya aiki da hadisi wato mai rauni a cikin fada'ilul a'mal da at-targhib wa tarhib, yau za mu zo tattauna da ikon Allah akan ta. Na biyu sannan ya yi bayani akan cewar tafsirin da aka kawo a ciki rabe-raben zubin farko a ce kaza, zubi na kaza a ce kaza. To ai hadisin ma da aka kawo bai kawo wannan tafsirin ba, ballantana ma a fake da hadisin a ce za a yi aiki da shi. Abu na uku, Albani ya ce annan hadisa dha'ifun jiddan, wannan hadisin ma mai rauni ne, mugun rauni. Idan an ce hadisi dha'if jiddan, wato matacce ne gaba ɗaya, bai tashi ba kwata-kwata. In an ce hadisi dha'if ne, to da ɗan dama-dama ya iya haɗuwa da wasu hadisan masu rauni su ɗan ƙara ƙarfi a aikin shi. Amma ku riƙe a babin ilimi na mustalahul hadith, idan aka ce hadha hadisun dha'ifun jiddan, in dai an kawo jiddan ɗin nan, to kawai ka yi gaba, babu maganar aiki da shi kwata-kwata. Mataccen hadisi ne gaba ɗaya, manzon Allah bai faɗa ba. Idan an ce hadha hadisun batil, akan ce hadisi batil, to batil kam wato